This is the story of my life. Money on my mind, keep the legacy alive. This is the story of my life. In the street trying to survive, and it's victory tonight, yeah.
Story, suna na BLC ma dai kina girmani a arewacin kasar jihar Bauchi. Kuma anan ne na koyi rubuta baiti, har na fara sarrafa baitukan zuwa sauti da anshi. Yaro daga Yalwan Tudu, da kadan da kadan gashi har ya yada baiwan kudu. Har gabar da yamma kowace sako da lungu, made to Argungu, Boko zuwa Mubi. Growing up wasn't easy, but we've always been prayerful and hopeful, that's for real G. Yung brush da toka da kasa, da shafa mai inji. Ta sanadiyar nema ne na zamo mai kinji. Dan bana G, in har ne ma za a yi. Na ga G, da cewa babu green. Bana G, in har ne ma za a yi. Na ga G, da cewa babu green.
Bana G.
Story, yeah, this is my story. Story, yeah, this is my story.
Life is so hard. Hear a story about a little boy who was born in Yawuri, northern part of the country. Sunche Munabara, Ubangiji Yakara, Gashimuntara, Kuda Emada Yewa, Masukishi Gunaguni, Sesujada Baya, Kubara Hanya, Money they come the Yawa. Mama used to tell me, dream big, achieve big. Mediocre, trying to break us, Amasunkasa, Wasada Wasa, Ubangiji Yatagamu. Glory be to God, this is my victory, end of the story. No more slavery, give God a
story. Story,
yeah.
Story, yeah.
This is my story.
Story,
yeah.
Story, yeah.
This is my story.
Lord X, BOC. In my name as I, Naga G, the Chewa Babu Green. Bana G, in my name as I, Naga G, the Chewa Babu Green. Dumbana G,